A sanarwar da suka fitar kungiyoyin na gamayyar DCTR a ƙarƙashin jagorancin Isuzu Dibe sun fara ne da nuna gamsuwa kan wasu muhimman matakan da suka ce hukumomin mulkin sojan Nijar sun ɗauka daga lokacin da suka karɓi madahu kawo yau.
Concernant la sécurité, la DCTR soutient l'approche du président du CNSP.
Yace a fannin tsaro DCTR na goyon bayan hanyoyin da shugaban majalisar CNSP ya mai da hankali kansu, wato hada hanyar sulhu da hanyar karfafa matakan soja. Sannan tana ra'ayin karfafa hulɗar ayyukan soja a tsakanin ƙasashe makwabta. Ƙungiyoyin sun jinjinawa gwamnatin mulkin sojan Nijar dangane da yadda ta yi tsayin daka wajen biyan albashin ma'aikata a kankari. Duk da takunkuman da kasar ta fuskanta a baya, sannan sun ayyana jerin wasu matakan da hukumomin suka ɗauka a tsawon watanni 15 na mulkin riƙon ƙwarya da suka kira abin ayaba. Lawal Sallau Tsayabu TSA shi ne kakakin DCTR.
Rage ma abinci tsada da rage waɗansu abubuwa kayan masarufi da man feta da aka rage, to abubuwa ne wanda aka yi na alheri.
To sai dai gamayyar kungiyoyin ta buƙaci hukumomin mulkin sojan akan maganar mayar da ƙasar kan turbar demokradiya kamar yadda aka alkawalta a baya.
Wa'adin da suka ɗaukan makansu sojawa shekara uku suka ce za su yi, su haɗa kan 'yan ƙasa su gyara komi da komi a dawo yanayi na demokradiya. Muna tsammanin za a dawowa cikin yanayi na demokradiya akan hanya ta matsalaha ta tattaunawa. Mu tahiya ce ta latijawa, to shi ne mu a DCTR mutane ne wa'anda ke son kwanciyar hankali, kuma mutane ne wa'anda ke hwata ƙasar Nijar ta dawo ga yanayi na demokrasiya, ta dawo da yanayi na kiyaye haƙƙin ɗan adam.
Wannan kira na haɗakar DCTR na zuwa a wani lokacin da wasu bayanai ke cewa gwamnatin mulkin soja ta fara shirye-shirye domin gudanar da taron wakilan rukunonin al'ummar Nijar na ciki da waje da nufin tantauna makomar ƙasar a siyasance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.